wasan da ake bugawa na Copa America, an kai wasan na kusa da kusa na karshe quarter final wanda aka buga wasanni guda hudu. An buga wasa tsakanin United States da Ecuador, inda United States ta sa Ecuador kwallo biyu da daya. Sai Peru suka tashi kunnen doki, suka buga daga kai bugun daga kai sai mai tsaron gida tsakanin su da Colombia, inda Colombia ta samu nasarar doke Peru da kwallo hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Argentina ta sha Venezuela kwallo hudu da daya, inda ita kuma Chile ta lallasa Mexico da kwallaye bakwai da Neymar. Ya nuna kungiyar kwallon kafa ta United States da kungiyar kwallon kafa ta Argentina da kungiyar kwallon kafa ta Colombia da kungiyar kwallon kafa ta Chile sun samu nasarar zagaye na kusa da na karshe wanda za a buga shi ranar Laraban nan. Kungiyar kwallon kafa ta United States za ta hadu da kungiyar kwallon kafa ta Argentina, ita kuma Colombia za ta kara da kungiyar kwallon kafa na Chile. Sakamakon wasanni da ake bugawa a can Faransa, Euro 2016, Czech Republic sun tashi 2-2 tsakanin da Croatia, sai Spain ta lallasa Turki da ci 3 da nema, Italy ta sha Sweden 1 da nema, Iceland suka tashi kunnen doki da Hungary, su kuma Portugal sun tashi 0-0 ne tsakanin da Australia, sai Belgium ta lallasa Ireland da ci 3 da nema, ita kuma Romania ta sha kashi a hannun Albania da ci 1 da nema, sai Switzerland suka tashi 0-0 tsakanin su da Faransa. Wasannin da za a yi na Europe yau za a buga tsakanin Russia da Wales, sai kuma Slovakia da England. A jiya ne dan wasan kasar Argentina mai suna Leo Messi ya shiga tarihin dan wasa na biyu wanda suka fi kowa zurara kwallaye wa kasarsu. Leo Messi ya biyo bayan Gabriel Batistuta ne wanda ya jefa kwallaye 54 a wasa 77 da ya buga wa kasarsa ta Argentina. Shi kuma Leo Messi ya jefa kwallaye 54 a wasanni 111 da ya buga wa kasarsa ta Argentina. Sai dai da yiwuwan zai sake buga wasanni nan gaba. Shi kuma dan wasan kasar Portugal mai suna Cristiano Ronaldo ya zama mutum na farko wanda ya fi kowa buga kwallo wa kasarsa, wanda ya buga wasanni 128. Mai biye masa a baya shine Figo wanda ya buga wasanni 127. Ana sa ran Cristiano zai sake buga wasanni nan gaba.